أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وابركة مدن سادواء وانا يوم تشيمي البركة ونمك السابة قبات الداء كراتون لتافن رياض الصالحين ونشيني زمن منا goma sha bakwai kuma yau muna ranar 17 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam wanzo ne da 18 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya muna cikin kitabul ilmi babu fadlil ilmi wato babin da zai mana bayani akan falalar ilmi kuma hadisin da muke kanshi shine hadisi na 381 mun kammala shi zamu shiga hadisi na 382 bismillahir rahmanir rahim wa anhu aidan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim shay'an wannan hadisi shi ma dai an karbo shi ta hanyar sayyidina Abu Huraira idan Allah ya tabbata gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man da'a ila hudan wanda yake kiran mutane zuwa ga wata shari'a kana lahu min al ajri mislu ujuri man tabi'ahu yana zai kasance yana da lada misalin na ladan mutanen da suka bi shi akan wannan shari'ar la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wannan din kuma ba zai tauye komai daga ladaddakinsu ba wato misali idan an ba su lada 100 saboda sun bi wannan shiryar to shikenan shi kuma yana da misalin lada 100 na adadin wayannan mutanen in sun kai mutum 1000 to yana da lada 100 akan wayannan mutum 1000 din in sun kai mutum miliyan guda ma haka dai haka dai to kaga wannan ba karamin al'amari bane wannan zai nuna maka muhimmancin wato ilimi saboda malamai masu ilimi sun kira mutane zuwa ga shari'a ta fannoni da dama misali yanzu ta bangaren tauhidi irin su Abul Hasan Ali al-Ash'ari mai mazhabin tauhidi na Ash'ariyya da kuma Abu Mansur al-Maturidi mai mazhabin tauhidi na Maturidiyya to kaga wannan sune waɗanda mafiya yawan ahlus sunna wal jama'a suke kan mazahibu nasu sama da shekara dubu don wayannan bayan Allah duka sun rayu ne a wuraren shekara kamar ta 200 haka bayan wafatin Maiki alayhi salatu wassalam ko kuma bayan hijira a nan wajejen aka yi su wayannan mutane sun rayu ne a zamanin tabi'ut tabi'in ko kuma bayan su kaɗan wanda kaga sama da shekara dubu ana aiki da shiryarwarsu akan tauhidi ga irin su imamuna maliku mai mazhabin malikiya wanda babban malamin fiqhu ne sannan kuma malamin hadisi kaga ya kira mutane zuwa ga shari'a bisa wannan mazhabin nasa na malikiya kuma mutane sun amsa to kaga in sama da shekara dubu ana aiki da wannan shari'ar tashi ga manyan malamai masu wa'azi irin su al-imam ibn al-jawzi da sauran ire-irensa wanda su ma sun kira mutane zuwa ga shari'a kuma mutane suna kan wannan shari'ar ga dai manyan maluma nan irin malumanmu na qira'at misali qurra'una al-qur'ani irin su imam nafi'u imam warshu imam qalun da sauran ire-irensu su ma wayannan duka kaga sun kira mutane zuwa ga shari'a kuma mutane suna kan wannan shari'a din har ya zuwa tashin alkiyama matakan ana karanta al-qur'ani suna ƙara samun lada bisa gurgurdan adadin wanda suka bi su akan wannan shari'a wannan hadisin yana mana bayani ne akan falalar da'awa wato kiran mutane zuwa ga shari'a ko da ta hanyar internet ko ta hanyar rubuce-rubuce a littattafai ko ta hanyar yin wa'azuzzuka haka audio ko kuma ta hanyar yin azzuka video da dai duk dai wata hanya dai da za a iya da shirya to komai kankantar abun komai yawan shi to duk wanda ya ji dan wani abu komai kankantar shi je aiki da shi kana da lada kudin gacin nashi insha Allah wannan duka yana daga cikin falalar ilimi wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salas sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu rawahu muslim wannan hadisin shi ma dai an rawaito shi ta hanyar sirna abu huraira da Allah ta bada gari shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata ibnu adama idan dan adam ya rasu inqata amaluhu illa min salas ladan ayyukan shi yana yankewa sai dai ta hanyoyi guda uku ga hanyoyin nan kamar haka yace sadaqatin jariyatin wata sadaqa mai gudana kamar mutun ya gundi kamar mutun ya gina wata rijiya ko ma gudanar ruwa ko wani kwalbati ko mutun ya gina gada ko kuma mutun ya gina makaranta ko masallaci ko kuma wani abu dai wanda al'umma za su iya amfana da shi ko mutun ya shuka wata bishiya duk wannan sadaqa jariya ne aw ilmin yuntafa'u bi hanya ta biyu shine idan mutun ya bar wani ilimi da ake amfana da shi ka koyar da mutane ilimi su kuma sun koyar da wadansu da mutakar dai ana shigaba da amfana da wannan ilimin kana shigaba da samun lada ko da kana cikin kabarinka yanzu misali kaga mutum Imam Nawawi mai wannan littafin Riyadus Salihin yana shigaba da samun lada duk lokacin da aka karanta littafin to haka nan duk lokacin da aka karanta ba iya shi kadai ke samun ladan ba har malaman da suka karantar da shi da malaman malaman su duk suna samun lada a cikin ladan da mu ma muke samu idan mun karanta littafi awwaladin salihin yad'u lahu hanya ta uku shine da na gari wanda zai rike mishi addu'a idan mutun ya rasu ya bar da na gari ya nemi shi addu'a zai ci gaba da samun ladan wannan addu'a har a ranar alkiyama mutun zai gan shi an tashi shi a wani babban matsayi sai ya rika mamaki cewa ubangiji ai ni ban aikata aikin da zai cancantar da ni zuwa ga samun wannan matsayin ba sai ubangiji ya ce mishi ai danka da kabari danka wani shine ya ci gaba da yi maka addu'a har ka samu wannan matsayi domin duk lokacin da muka yi wa mamatan mu addu'a na farko ne ta dalilin wannan addu'ar Allah yana gafarta musu zunubansu na biyu kuma Allah yana ɗaukaka martabobinsu na uku kuma Allah yana ƙara musu kusanci da shi wannan hadisin hujja ne bisa cewa lallai kowanne lada na ɗan adam yana yankewa bayan ya rasu saboda yankewar ayyukan tunda mutum ya rasu ba zai dawo yana yin sallah ko azumi ko salati ko wani abu ba to amma dai in wayannan duka suka yanke to yana ci gaba da samun lada ta hanyoyi guda uku ga su nan kamar waɗanda aka lissafa a cikin wannan hadisi kuma sadaqa jariya ta haɗa har da irin su waƙafi wato kamar hubusi kenan mutum ya gina gida ya ce ya bar wannan gidan a ci gaba da saukar baki a ciki da matuƙar an sauki baki a ciki ko bakin almajirai ko wasu baki dai haka na alkhairi in sha Allah zai ci gaba da samun lada har sai ya zama babu alamar gidan haka nan mutum ya gina rijiya ya bata a matsayin waƙafi to duk dai haka ne hanya ta biyu ko kuma abu na biyu darasi na biyu wanda hadisin ke koyar da mu shine ilmin yin tafawo biyu wato kamar mutum ya koyar da ilimi ko kuma mutum ya sannan hanya ta uku kuma shine addu'ar ɗana gari to kaga wannan yana nuna mana muhimmancin ma yin aure shi kansa saboda sai mutum ya yi aure sannan kuma zai samu ɗana gari da kuma muhimmancin cin halal domin duk ɗan da ka ciyar da shi da haram to wannan ɗan ba zai taɓa zama ɗa na gari wanda zai maka addu'a bayan mutuwarka ba wa anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullahi ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin shi ma dai an rawaito shi ta hanyar sirna Abu Hurairah yadda Allah ta bada gari shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle na ji manzon Allah tsira da amincin Allah ya sabata gari shi yana cewa ad-dunya mal'unatun duniya tsinanniya ce mal'unun mafiya duk abin da ke cikin duniya ma tsinanni ne illa zikrullahi ta'ala sai dai zikirin Allah madaukakin sarki ya hada tun daga kan alqur'ani da masu karanta shi da inda ake karanta shi da sauran sanan da duk wani guri da ake ambaton Allah wato ake zikirin Allah ko ake wa'azantar da mutane duk wannan yana cikin zikrullahi din wa ma walahu da abin da ke jibintar sa tun daga kan kamar irin su ayyuka na bin Allah da sauransu wa aliman da kuma malami shi wannan ba tsinanne bane a wani ta aliman ko kuma almajiri ko dalibin ilimi mai neman sani a wajen malami din to wayannan ukun su kadai ne abin da ba tsinanne ba a duniya amma duk wani abu to tsinanne ne mutukar dai zai iya shagaltar da mutum daga bin Allah zai iya hana mutum bin Allah yasa ma a cikin alqur'ani Allah madaukaki sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun ya ko da suka bada gaskiya kada dukiyoyin ku da ƴaƴayen ku shigaltar da ku daga yin zikirin Allah wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka kuwa wato ya shigaltu da wani abin daban har ya zanto ya shigaltar da shi daga ambaton ubangijinsa Allah ya ce fa ulaika humul khasirun to waɗannan su ne masu hasara وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث إمام الترمذي ني رويتو شي تاره da kyakkyawan isnadi ta hanyar sirran Anas dan Malik idan Allah ta bar gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kharaja fi talab al-ilmi wanda ya fita cikin neman ilimi wato ya fita neman ilimi kana fi sabilillahi to wannan shi ma yana cikin tafarkin Allah a tayarje har sai ya komo wato idan mutu a matar suke shi a haka to yana daga cikin waɗanda suka mutu a fagen ɗaukar kalmar Allah kuma fuskar da kamance ce ne a tsakanin mai fita neman ilimi da kuma wanda ya fita don yin jihadi shine gaba ɗayan sun fita ne domin raya addinin Allah da kuma ƙaskantar da shedan da ma'abotansa Imam al-Bukhari yace babul khuruji fi talab al-ilm ya kawo wannan hadisin a cikin babin muhimmancin fita domin neman ilimi da kuma yin tafiya don neman ilimi Sayyidina Jabir dan Abdullahi al-Ansari radiyallahu anhu ya taba yin tafiya tsawon wata guda wajen Sayyidina Abdullahi ibn Unais radiyallahu anhu da mun neman hadisi baya daya sai da ya tafiyar wata guda sannan ya je inda Abdullahi ibn Unais radiyallahu anhu yake ya karbi wannan ilimin sannan akwai wani hadisin na Sayyidina Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wanda shi ma yake faɗa cikin tafiyar Annabi Musa alaihi salam zuwa ga Kidru sannan har ila yau wannan yana nuna mana muhimmancin abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kai na daga kwaɗayin neman ilimi da kuma koyon sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi Imam Ahmad rahimahullah da mutumin da ya fita don neman ilimi da mutumin kuma da ya lazumci da mutumin da ya fita don neman ilimi ya lazumci wani mutum ya zauna da shi ya lazumci wani mutum mai yawan ilimi ya zauna da shi ko kuma da mutumin da ya tafi mutumin da ya tafi ya shiga duniya don neman ilimin sai Imam Ahmad ya ce mutum ya tafi gurin malamai daban-daban ya rubuta ilimi a gun wannan ya ɗauki ilimi a gun wannan to wannan ya fi mishi alkhairi wato yanzu kuma mutum ya zauna waje ɗaya a wajen mutum ɗaya to gane mutum ya fita neman ilimi a garuruwa daban-daban wake na ashe yawon neman ilimi abu ne wanda ya samo asali tun daga gun magabata kenan wa nabi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala dan yashba'a mu'minun min khairin ata yakuna muntahahu al-janna wa hadisi an ka koshi ta hanyar sirna abu sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yashba'a mu'minun min khairin mumini ba zai taɓa ƙoshi da alkhairi ba wato ba zai taɓa ƙoshi da ilimi ba ata yakuna muntahahul janna har sai ya zama makurarsa matakar sa ita ce aljanna rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imam tirmidhi ne yaro ita hadisin tare da kyakkyawan isnadi ai mu'mini baya koshi daga duk wani abin da zai kusantar da shi zuwa ga Allah kuma mafi bicin dukkan abin da zai kusantar da mutane zuwa ga Allah shine ilimi na addini ilimi mai amfani a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace isnani la shibani wa la yastawiyani talibul ilmi wa talibud dunya mutum biyu ba sa koshi kuma ba sa yin daidai da juna da mai neman ilimi da kuma mai neman duniya da mai neman ilimi da mai neman duniya duka ba sa koshi kuma ba sa yin daidai da juna mai neman duniya ba zai taba samun martaba irin ta mai neman ilimi ba wa nabi umama ta radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum ya suma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi khayr ala muallimin nasi al-khayr rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasan wana hadithun imam at-tirmidhi ne yarwayto shi tare da kyakkyawan isnadi ta hanyar sirna abu umama ta radiyallahu anhu yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum fi bi kun da malami mai ilimi yayiwa mutumin da bai da ilimi amma yake yawan ibada yace kamar fi bi kun da naiwa mafi kankantar cikin ku ne kamar fi bi kun manzo allah sallallahu alaihi wasallam ni da mafi kankantar cikin jama'a kaga shikenan fifikon ba karami bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana magana fifikon sa koda a cikin annabawa alaihi wasallam fifikon da yayi musu ya fifikon tsakanin sama da ƙasa kuma tana kuma fifikon da yayi wa sauran halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yace fifikon da malami mai ilimi yayi wa mutumin da ke yawan ibada amma bai da ilimi to kano fifikon da naiwa mafi kankantar cikin ku inji annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa inna allaha wa malaikatahu haqiqa Allah da malaikunsa wa ala samawati wal ardi da kuma dukkan halittun samai da kasai wa hatta da mun tafi hujriya hatta kiyashi da tururuwa da kwarkwasa a cikin ramanta wa hatta al-huta hatta kifin da ke cikin ruwa da yusalluna ala muallimin nasil khair suna yin addu'a bisa mutumin da yake sanar da mutane alkhairi wato malami kenan wanda zai karantar da mutane addinin Allah ko ya karantar da su alqur'ani ko ya karantar da su ilmin fiqhu ko ya karantar da su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi na karantar da mu girman falala irin ta malantaka wato ma girman falalar malamai masu koya wa mutane ilimi da kuma masu tsayawa a kan hanyar Allah domin janyo mutane janyo zukatan mutane zuwa ga yin aiki da ilimi kuma cewa irin wa'annan malaman matsayinsu kamar matsayin annabawa ne dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ulama'u ummati ka anbiya'i bani isra'il malaman al'ummata kamar annabawan bani isra'il to irin wa'annan malaman ake nufi masu ilimi ilimin fiqhu ilimin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suna aiki da shi kuma suna koyar da mutane wa ana bi dardai radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtagi fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-janna wa innal malaikata latadaw azniyataha ridabil ilmi ridan bima yasna wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi atal hitanu fil ma wa fadlul alimi ala al abidi ka fadlil qamari ala sa'ir al kawakib wa innal ulamaa warasatul anbiya wa innal anbiyaa lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma wa man akhadhahu akhadha bihawdin wafir rawahu abu daud wa tirmidhi bana hadis an karbo sa hanyar sirna abu dardai yaddar Allah ta bada gare shi sirna abu dardai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunni na yana cewa man salaka tariqan yabtagi fihi ilman wanda ya bi wata hanya yana mai neman ilimi a cikin ta sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai huwace mishi hanyar shiga aljanna wa innal malaikata la tadau azni hataha li talibil ilm kuma hakika lalle ku sani malaiku suna shimfida fukafukan su ga mai neman ilmi wato almajiri mai fita dan neman ilmi ridan bima yasna'u domin murna da abin da yake nema ko murna da abin da yake aikatawa na neman ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard kuma hakika shi malami dukan halittun da ke cikin sammai da ƙasai suna nema mishi gafarar Allah wato su nemi shi addu'a suna cewa ya Allah ka gafarta wa wani dan wani ya Allah ka gafarta wa malam wani dan wani atal hitanu fil ma'i hatta kifayen da ke cikin ruwa wa fadlul alimi ala al abidi kuma fifikon da malami mai ilimi yayi wa mutumin da bai da ilimi amma sai yawan ibada ka fadlul qamari ala sa'iril kawakib kamar fifikon da farin wata ne dan daren 14 yayi wa sauran taurari wa innal ulama'a warasatul anbiya kuma ku sani hakika lalle malamai sune magada annabawa wa innal anbiya'a lam yuwarrasu dinaran wala dirhaman kuma hakika su annabawa basu gadar da dinare ba balantana dirhami wato basu gadar da wani abu na dukiya ba wa innama warrasul ilma kadai abin da suka gadar shine ilimi kuma akhazahu akhaza bihamdin wafir duk wanda ya riko da ilimi to hakika wannan ya riko da rabo gwagwaba wato babban rabo rawahu abu daud da tirmizi abu daud ne da tirmizi suka rawaito hadisi ma'anar cewa malamai sune magada annabawa ai a cikin ilimi amma wanda ya zauna kawai muna malam baya neman ilimi ba kuma ya aiki da shi to kaga wannan ba za a ci mishi magajin annabi alayhi salatu wassalam malamai masu ilimi ko masu aiki da ilimi su ne magadan annabawa waɗanda suke cikakku wajen aiki da iliminsu wannan kuma baya zama sai da wannan baya yiwuwa dole sai da ilimi tacaccen ilimi da kuma aiki da ilimin har ila yau sannan kuma mutum ya zamto wato zuciyarsa ta kubutu daga sha'awa-sha'awai masu ƙasƙantar da mutum imam sallallahu alaihi wasallam yake cewa man talabal ilma yuridu ma inda Allah wanda ya nemi ilimi dan neman abin da ke wajen Allah wato yardar Allah kana khairal lahu mimma tala'at alaihi shams to wannan shi ya ba alkhairi gare shi fiye da a bashi dukkan abin da rana ke haskakawa imam shafi'i yace talabul ilmi afdalu min salatin nafila neman ilimi shi yafi falala kuma yafi lada fiye da mutum ya zauna a gida yace yin sallar nafila da mutum ya fita a je a biya masa ko da layi ɗaya ne na ilimi a fassara mishi to ya fi ya zauna a gida ya ta yin sallar nafila ko ta ƙara ko wani abu wa annabi ne mas'udin radiyallahu anhu qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul nadara Allahu imra'an sami'a minna shay'an fa ballaghahu kama sami'ahu wa rubba muballighin aw amil sami'i rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin an karɓo shi ta hanyar sirna Abdullahi dan Mas'ud idan Allah ya zabi da gari shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nadara Allahu imra'an sami'a minna shay'a Allah ya haskaka wa mutumin da ya ji wani abu daga gare mu inji annabi alaihi salatu wasalam fa ballagahu kama sami'a sai je isar da wannan abun kamar yadda ya ji shi wa rubba muballigin aw amin sami'i kamar da yawa mai wanda aka isarwa ya fi wanda ya ciwa abin riƙe abin da aka faɗa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ne ya rawaito hadisin kuma ya ce ingantaccen hadisi ne mai kyakkyawan isnadi ai ma'anar nadara Allahu imran wato ma'anar Allah ya haskaka mutumin da ana nufin wato Allah ya ni'imta shi Allah kuma ya haskaka kabarin shi Allah ya haskaka fuskar shi sashi daga cikin malamai suka ce إني لأرى في وجوه أهل الحديث نظرة أشار بي إلى إجابة الدعوة لهم إيش أجيغا أننا غنن ألام وانا إذن حسكم فسكانا مسمى غما لمن حديث وانا ينا إشارة نزوها غا أمسور أدوار النبي عليه الصلاة والسلام غما دسو وانا ينا نونا منا فلالر متمن ديكي حدشي حديثي دلقوزة نسنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام الشافعي دوانا سنر ويدو چيوا annabi sallallahu alaihi wasallam yace nabbara Allahu abdan sami'a maqalati Allah ya haskaka mutumin da ya ji zance na fa hafizaha wa wa'aha sai kiyaye ta
mai haddace ta barubba hamil fiqihin ghairi fiqihin da yawa akwai mai dauke da ilimi amma shi ba mai fahimtar ilimin bane barubba hamil fiqihin ila man huwa afqahu minhu da yawa akwai madaukin ilimi wanda zai dauko ilimin ya kai shi zuwa ga wanda yafi shi fahimtar ilimin wato ma'anar magana shine da yawa zaka iya karantar da mutum kuma ya zama yafi ka fahimtar abin da kake karantawa idan ma yafi ga fahimtar abin da kake karantar da shi din wannan addu'a ce wacce ba mai samun ta sai malamai masu ilimi masu neman ilimi wa annabi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man su'ila an ilmin faqatamahu urjima yawmal qiyamati bil janim bil jamin min nar wannan hadisi an karbo shi ta hanyar sirna abu hurairah da Allah ta bada gari shi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man su'ila an ilmin faqatamahu duk wanda aka tambaye shi game da wani ilimi sai ya koyi ya san abun amma sai ya ki fada dan mugunta yace urjima yawmal qiyamati bil jamin min nar za a yi mishi linzami a ranar alkiyama da irin linzami na gidan wuta ba shi kenan kaga hadari ne mai babba hadari ne mai girma ya zamto mutum yana da ilimi amma baya bayarwa kuma an tambaye shi game da wani abu na ilimi ba zai faɗa ba imam abu daud ne ya rawaito hadisin da kuma imam tirmizi kuma tirmizi ya ce isnadin hadisin mai kyau ne hadisin yana karantar da mu girman narkon azabar da ke cikin boye ilimi na shari'a dan neman wani abu na duniya dama Allah ya faɗa cikin alqur'ani innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi waɗannan da ke boye wani abu waɗannan da ke boye abin da Allah ya saukar daga littafi wa yastaruna bi samanin qalilan kuma suke sayar da shi da dan wani amfani kankani na duniya ulai kama yaquluna fi butunihim illa an-nar to waɗannan ba abin da suke ci a cikin cikunansu sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati a ranar alkiyama Allah ba zai zance da su ba wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su daga zunubi ba wala hum azabun alim ma azaban mai radadi ta tabba da gari su wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtaza bihi wajhu Allahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa li yusiba bihi araban min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamah yani rihaha rawahu abu daud bi isnadin sahih wannan hadisin imam abu daud ne rawaito shi tare da ingantaccen isnadi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ta'allama ilman wanda ya koyi wani ilimi mimma yubtaga bihi wajhu Allah irin ilimin da ake neman yadar Allah da shi zali kamar alqur'ani ko ilimin hadisi ko ilimin fiqh kaga wannan duka ana neman yadar Allah da su amma la ta'allamuhu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya bai koyi ilimin ba sai dan neman wani abu na duniya dan ya samu wani abu na duniya to lam yajin arafan jannati yawmal qiyama wannan ba zai ji ko da kamshin gidan aljanna ba a ran alqiyama Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki dama ya faɗa ya ce man kana yuridu alhayata ad-dunya zinata wanda ya kasance yana neman jin daɗin rayuwar duniya ne da kawace-kawacen cikinta nuwafi ilayhim amalahum fiha Allah ya ce to za mu takanta musu ayyukansu a cikin duniya din wa fiha la yubsu za su zama a cikinta wato ba a tauye su ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wannan su ne waɗanda za su zama a lahira ba su da komai sai wuta wa habida ma sana'u fiha kuma abin da suka aikata a duniya gaba daya ya baci wa baqilun ma kanu ya'malun babu da suka ji suna aikata gaba daya ya baci wato ba su da wani lada a lahira Allah ya kiyaye wani abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqa 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan jahalan fasilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu mutafaqun alayhi wannan hadisin an rawaito shi tare da kikkiawan isnadi ingantacce ta hanyar Imam al-Bukhari da Muslim a ta hanyar sayyidina Abdullahi dan Amr dan Asi radiyallahu anhu ma yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yana cewa inna allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an hakika cewa lalle Allah madaukakin sarki baya damke ilimi wato fusgewa yanta zai hu minan nas wato baya damke ilimi ta hanyar fusge shi daga wajen mutane walakin yaqbidul ilma bi qabdul ulama sai dai Allah yana damke ilimi ne ta hanyar damkewa malama yau kaga an ce shek wani ya rasu ba a maida gurbin shi ba gobe kaga an ce malam wani ya rasu ga ba a maida gurbin shi ba ata zalam yubqi aliman har sai ya zamto duniyar babu sauran wani malami da zai saura a cikin al'umma ittakhadha an-nasu ru'usan juhara sai mutane su riki wasu irin shugabanni jahilai wasu inu sai a riga tambaye su akan addini fa abta bi ghairi ilmin sai su riga bada fatawa ba tare da ilimi ba fadallu wa adallu sai zama su sun bata kuma sun batar da mutane mutafiquna alayhi hadisi da ka hado a kansa imam umar dan abdul aziz ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga Abubakar bin Hazmin yake ce masa ka duba abin da ya kasance ne daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rubuta mana shi domin haƙiƙa ni ina tsoron kada ilimi ya zamto ya gudu babu shi da kuma yanzu mutane ba su ci ga zuwa gun malamai ba kaga tun a wancan zamanin fa shekara wajen 2200 suka gabata ko 2300 ake wannan zancen ita kuma kada ka karba sai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ta bincike akan ilimi kuma ka zauna har sai ka san ilimin sannan sai ka rubuta kuma ka zauna har sai waɗanda ba su san ilimi ba su zo su dauki ilimin a wajenka domin ilimi baya halaka har sai ya zama sirri wato ilimi ba zai bata ba har sai ya zama babu masu shi sai dai kadan kuma ba sa sanar kuma ba sa sanarwa mutane Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yace wannan hadisi yana karantar da mu ko yana koyar da mu akan muhimmancin tashi a nemi ilimi sannan kuma hadisi yana tsoratar da mu daga dora shugabanni jahilai da wani lokacin da shugaba ya zama jahili to addini fa ya mutu idan ya zama jahilai ne suka zama shugabanni to addini ya riga ya mutu kuma hadisin yana karantar da mu cewa shi fatawa shi fatawa wato a tambarka tambaya mutum akan addini yana bada amsa to wannan shine shugabanci na hakika kuma ila hadisin yana yin zargi da waɗanda zai zama ana yi musu fatawa akan addini suna bada fatawar kuma ba tare da ilimi ba Imam Bukhari yake cewa Rabi'atu malamin su Imam Malik ce la yambagi li ahadin inda ushima min al-ilmi an yudai anfusahu bi kamata ba ga duk wanda yake da wani abu na ilimi da ya rika tozartar da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani ilimi a cikin wani hadisi yake cewa inna min ashratis sa'ati an yurfa al-ilmu wa yusbat al-jahl wa yusrabu al-khamru wa yuzharu al-zina yake cewa yana daga cikin sharudan tashin al-kiyama wanda indai kaga wayannan abubuwan sun faru to lalle al-kiyama tana dab da faruwa sune an yi rufa ilmu sai zama an dauke ilmi wai hospital jahalu sai zama jahilci ne yake tabbata kai shine abin da zaka gani a yanzu mutane gaba ɗaya zuciyar su ta koma kan ilimin boko a yanzu zaka ga mutane ba sa kokarin haɓaka ilimin addini sai dai na boko kullum mutane neman ilimin boko kullum mutum alfaharin shi a ce dan shi yana da digiri ko yana da masters digirin shi kaza ana kaza ne masu digiri to kuma sai me na ga jaba bare da gaske
ma wata ya tura alqurani din da wanda kirye sai ga kwanan garin kwaki guda da ya kama su sabida
subhanallah subhanallah
ma da yake makaranta zai iya sayar da gona saboda biyan
wadai ga gona wannan abin da kai shi mutum zai iya sayar da gonar shi ta gado domin ya biya wa ɗansa kuɗin registration ko kuma domin ya biya mishi kuɗin semester domin ɗan shi ya je yi digiri amma ba zai iya ba wa ɗansa da ya kai shi makarantar allo makarantar alqur'ani ba zai iya zuwa ya ba wa malaminsa naira 5,000 ko 10,000 ya ce malam ga wannan a kula min da yaro na ba sai dai a tara wa malamai yara ka ga malami ɗaya an tara mar yara wajen 100 amma an ka tambaye shi a cikin iyayen yaran nan guda 100 nan shin akwai wanda akwai dan da babansa ya taba ba shi malamin naira 10,000 malamin zai ce maka a
duk wani wanda ya taba rike yara almajiri in ka tambaye shi in mutun ya kai shekara nawa yana rike yara in ka tambaye shi a cikin iyayen yaran da yake karantarwa shin akwai wanda duk wata zai aika wa dansa naira 2000 ko ya aika wa malamin yar naira 2000 saboda kula da dansa da ake yi yace maka babu saboda mutane gaba ɗaya ba wai so suke yi tsaraya wannan ilimin addini din ba a kullum kokari ake a kashe shi yanzu ga shi halin da muke ciki a yanzu su iyaye ba sa goyen bayan abin ta hanyar daukar nauyin malaman ko yi wa malaman ta goma shi wajen rike ƴaƴansu abu na farko kenan abu na biyu ita kuma gwamnati a nata bangaren ba ta goyawa abin baya ta hanyar daukar nauyin abin koda bangaren kula da makarantun alqur'ani ma'ana kamar a rika ba wa malaman nan albashi mai kauri kamar misali alaran momi ya zama ana ba su albashi mai kauri irin yadda ake ba wa masu digiri ina muhimmancin alaran ma a cikin al'umma ya fi muhimmancin mai digiri ina mai digiri digirin nasa ba zai amfana amma shi alaran ma mahaddacin alqur'ani zaman shi ma kawai a garin alkhairi ne ga waɗanda suke garin inda ya zo a cikin wani asar cewa mahaddacin alqur'ani idan ya zo gari ya wuce kawai Allah yana dauke azaba ga makabartun wannan garin tsawon kwana 40 duk wani wanda ke kwance a makabartun wannan garin inda ya mutu a matsayin musulmi to za a dauke masa azaba tsawon kwana 40 saboda mahaddacin alqur'ani da ya zo ya wuce ta garin ina ga kuma a ce mahaddacin alqur'ani yana zaune a garin to kaga muhimmancin alaran ma kwaya daya a gari yafi masu digiri guda 100 ko guda 1000 ma ina digirin nasu me zai amfanar wa garin a addinance babu amma yanzu mutane gaba daya hankalinsu ya koma kan boko ana nan indai al'amarin ya ci gaba da tafiya a haka ba wani canji aka samu ba to nan da shekara 50 sai ta kai ga mahaddata alqur'ani sun yi wuya sosai matuƙa kamar yadda a yanzu mahaddata hadisi suke wahala sai ta kai ga yanzu sai ta kai ga an koma mahaddata alqur'ani ana cewa to a gari kaza dai ina jin akwai guda daya ana yanzu ina za a samu mahaddacin alqur'ani ana ce wani kaji wani yana cewa to ai ni na taba ganin mahaddacin alqur'ani wani yana cewa a na yanzu a samu mahaddacin alqur'ani ana cewa ai a gari kaza dai an ce akwai mahaddata guda kaza a gari kaza ma akwai mahaddata guda kaza in dai ba abin ne ya gyaru ba to nan da ƴan wasu shekaru sai ka ji an dawo garin haka to balantana kuma mahaddata littattafan fiqhu yanzu kuma fata ma ba a kokarin haddace littattafan na fiqhu kai ba ma haddacewa ba zuwa ma aje a nemi ilimin ma aje ma a nemi ilimin a yanzu ka samu unguwar da za a samu kullum za a samu mutum 10 waɗanda za su je sa littafi a gaban malami su ɗauki ilimi to gaskiyar magana zai wahala a yanzu dai halin da muke ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga sharuɗan tashin alƙiyama alamomin tashin alƙiyama za a ɗauki ilimi kuma jahilci ne zai tabbata domin wannan ilimin na boko wallahi jahilci ne kai tsaye mutum yana da digiri amma in ka tambaye shi haddar izin sabbi ba shi da shi izu ɗaya na alqur'ani bai haddace ba amma kuma yana da digiri yana da kwalin digiri kuma yana ganin kansa ne a matsayin shi ba jahili bane amma bai san farillan alona ba bai san farillan alona bai san sunnoninta ba bai san farillan sallah ba bai san sunnoninta ba bai san qabli da ba'adi ba amma kuma yana ganin kansa shi ba jahili bane saboda ya iya karatu da rubutu ta hagu karatu da rubutun boko aikin banza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi kenan za a dauki ilimi kuma jahilci ya tabbata to wannan shine jahilci ba wai ina sukar karatun boko bane abin da nake suka shine a watsar da na addini din arki na boko kadai a maida shi shine komai to wannan kan abin suka ne yace wa yashrabul khamru za kuma a rika shan giya wannan shine kamar irin shan kwayoyi da ake a yanzu wanda yanzu har ya zama kamar ruwan dare shan kwayoyi shan wiwi da sauran abubuwa irin su cocaine da duk abubuwa dai haka na barna to wannan duka yana daga cikin alamomin kusantowar tashin alkiyama sannan yace wai zaharu zina sannan kuma zina za ta bayyana wai zaharu zina za ta bayyana ya zama ko ina ana yin ta shine yanzu halin da muke ciki yanzu ma duk inda kai haka za ka ga kawai da shi nan zanar kusan tallanta ma ake ko ina idan TV ka kuna za ga duk matan da irin yanayin dressing din su da za ka ga irin abin da ake nunawa kenan idan shirye-shiryen ne za ka ga duk kullun abin da ake nunawa kenan za ka suna magana kullun akan wai auren wuri auren wuri auren wuri amma kuma ba sa sukar zinar wuri za ga an kin auren wurin yarinya sai ta yi degree sannan za a yi aurenta yarinya sai ta shekara 30 20 da kaza sannan za a yi aurenta suna ganin aure a auren da yarinya a shekara 15 kamar an zalunce ta ne to amma kuma a hakan kuma sai ga kuma har a turai yanzu har inda ake ciki ne yanzu ka tambaya youngest mother in the world za ka ga duk a turai ne za ka ga za ka ingila akwai yarinyar da ta haihu yar shekara 12 ce ta haihu kuma wanda ya mata cikin ta hanyar zina shi kuma shekara sa 13 ne ko 14 dan makwabtan su ne shekara 13 ko 14 amma har kyauta aka mishi da dini lokacin da gwamnatin Zamfara din nan ya auri wata Balarabiya a shekara 15 suke ta rubuta shi a jaridun su ana ta yin abin nan wai child marriage aya auri ya auri yarinya karama wane ne shi kullum bature bukatar shi shine a dai sabawa Allah kawai Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace abinda Rabi'atu yake nufi duk wanda ya kasance yana da fahimtar ilimi to wajibi ne gare shi ya hakurbutar da kansa ya bar duk wasu shagalce ya tsaya ya bada wannan ilimin domin shagaltuwa da wasu abubuwa daban ga mutumin da yake da ilimi to kamar in ya wulakantar da kansa kamar ya wulakantar da wannan ilimin ne ala ayi halin dai abin da ake nufi shine malami ya yi kokari ya mutunta kansa ba sai kada malami ya nemi abin duniya ba a'a shi ma ya nemi abin duniya yadda kowa yake nema amma dai ya mutunta kansa kada ya wulakantar da kansa ta hanyar kwadayi Allah ya baka haddar alqur'ani amma ya zama kullum kana kobar masu kuri kullum kana kobar alhajiwa ne kullum kana kobar daraktawa ne ko obishin ciyaman wani da sauransu wannan wulakantar da ilimi wajibi ne wanda Allah ya bashi wata amana ta ilimi to ya sani cewa amana ne Allah ya bashi idan ya wulakantar da kansa to ya wulakantar da wannan baiwar da Allah ya bashi kuma duk wata baiwar da Allah zai wa dan adam a wannan duniyar dai to babu kamar ilimi zuwa haka mutum da Allah ya bashi ilimi to kada ya wulakantar da kansa ta hanyar zuwa ya kai kansa gun mutanen da ba su san komai ba sai duniyar su kaje kai kuma roƙan duniyar abun su kada Allah ya baka hanyar shiga aljanna kuma kaje neman duniya abun yan duniya wannan wulakantar da kai ne da kuma wulakantar da ilimi Allah ya kiyaye abin da muka faɗa didi Allah ya ba mu dadan sa wannan kai kuskure Allah ya yafe mana anan zamu dakata insha Allah sai gobe kuma za mu dora zuwa abin da ya sauka mu tsaya a ƙarshen wannan babi kuma akan hadisi na 3,392 idan Allah ya kai mu gobe kuma za mu shiga sabon babi da fatan Allah ya amfanar da mu da abin da muka yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa ala alihi wa ali wa sahbihi fi kulli waqtin wahin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين